karan farko shugaban majalisar dattawan Najeriya Ahmed Lawan ya mayar da martani ga waɗanda ke cewa majalisar ta zama ɗan amshin shata ga bangaren zartarwa inda ya bada misali yana cewa da majalisar da bangaren zartarwa kowa ya san matsayinsa kuma kowa ya san aikin da ke gaban sa.
This National Assembly or Senate is pocketed. On another hand, people say we are about some. This is a regular music. Many people have been saying that. But you know what? There is the price to pay. I understood that there is need to achieve partnership, cooperation, and cordial working relationship or amongst us in the Senate first, in both formal and informal ways. So we have achieved that. The next level is to have a good relationship with our counterparts in the House of Reps. Having achieved that, the next level is the level of the National Assembly as a unit, as an institution, working with a certain arm of government.
Ahmed Lawan ya ce ana ce mana ƴan amshin shata ko kuma tambarin roba amma ina ga masu faɗin haka ba su fahimce mu bane. Ina so a tuna cewa mu ne muke sa ido a ayyukan bangaren zartarwa kuma muna da kyakkyawar fahimta a tsakanin mu. Anan ina nufin tsakanin mu a majalisar dattawa da ta wakilai da bangaren gwamnati sai mun hada kai sannan mu yi wa ƴan ƙasa aiki. Duk da haka muka yi musayan yawo tsakanin mu da bangaren zartarwa. Idan kun tuna akwai lokacin da muka kai ruwa rana akan batun sayan motoci da kuma batun sayan kayan sawa a gidajen mu irin su kujeru da sauransu. Da mu ƴan amshin shata ne da ba a yi zazzafar muhawarar da ta faru ba. A baya Ahmed Lawan ya jagoranci majalisar wajen sukan gwamnati akan batun tsaro akai-akai har dai aka kai ga sauye shugabannin hukumomin tsaro da suka kwashi tsawon lokaci akan mukaman su. To sai dai ya kwararre a fannin kimiyyar tsaro ta ƙasa da ƙasa Dr. Yahuza Ahmed Getso ya ce waɗannan kiraye-kiraye ba su isa ba domin ƙasa tana cikin halin haula'i har yanzu.
Kin san abin takeici shine shi kwando in ya tashi a ginde yake mutuwa kuma wato mutuwar da ba za a iya dora shi ba. Saboda haka irin waɗannan dattawa waɗanda suka taru a ita majalisar dattawa ai tsofaffi ne waɗanda a zahirin gaskiya masu hankali suna iya kallon su da cewa waɗansu mutane ne waɗanda ba su san ciwon kansu ba kuma su damu da al'ummomin su ba kuma ba ma al'ummomin ne a gaban su ba kuma babu ruwan su da makomar kowanne irin abu na al'umma ba ma wai abin da ya shafi tsaro ba.
Shi ma malami a Jami'ar Bayes dake Abuja Professor Usman Muhammad ya ce abu ne mai wuya majalisar ƙasa ta kalubalanci bangaren zartarwa a bisa waɗannan hujjoji.
Ba wani takaddama da muka gani ya faru ko kuma wani aiki matalaka ko wasu abin damuwa da takaici na ƙasa wanda ya kamata su tashi su jajirce su ja ayi gwagwagwa tsakanin su da shugaban ƙasa bangaren zartarwa. To anan sai a ce ai ƴan amshin shata ne kuma yana da wahala a ce sun butulce bangaren zartarwa saboda sun yi rawan gani a kafa su.
Shugaban majalisar dattawa Ahmed Lawan ya sha alwashin haɗin kan majalisa da bangaren zartarwa inda zai kawo sauye-sauye masu ma'ana da ƴan ƙasa za su gani a ƙasa kafin ƙarshen wa'adin mulkin APC a shekara 2023. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.